rayuka da dama ne ma dai suka sulwanta makon jiya da bayan tashin wata gwamba ma ba mai a garin Namibi da ke ma zama cibiyar kasuwancin jihar Adamawa wanda kuma shine gari na biyu mafi girma a jihar yayin dai wannan jihar gani da irin da ya kawo babban hafin sojin Lieutenant General Tukur Yusuf Burtai ya ce za a kara yawan sojoji a yankin da min dagilar har-har yan miliga masu tada karba na Boko Haram da baya ma suka kafa daular su ta Madinatul Islam a garin Burtai wanda ya sama ya da zango a fadar sarkin Mubi Abubakar Isa Ahmadu ya ko bukaci jama'a ne da su zama masu sa ido da kuma kai rahoton da wani da ba su amince da take-taken sa ba ga hukumomin tsaro.
IED attack that exploded and killed several persons here in Mubi. It's unfortunate and this is a time whereby
dole fa mu ke sa ido domin gano yan kunne bakin wake da ke shiga cikin al'umma suna ta amince wannan aiki ba kai ne da nan tsaro bane. A akwai rawar da kowa zai taka suka yi shiga butu su ma sai kuma wani lokaci sun shiga ne na mahaukata ko kuma mutum ya sa kaya da yawa a jikinsa shiga dai na mara gaskiya na haka fa mu ke kulawa.
They may appear to be insane, they may look very dirty, and if you see their dressing, they are in different forms. You can see maybe wearing jacket on top of a kaftan or wearing something awkward.
Da yake mai da jawabi sarkin na murya Raja Abubakar Isa Ahmadu ya ce yanzu haka ma masarautar da kuma sauran shugabanni a yankin tuni suka kadamar da gangamin wayar da kan jama'a na ɗaukar matakan tsaro domin hana sake faruwar abin da ya faru.
We have seen where we make the loophole and we fight it.
Yanzu haka mun ɗau darasi don haka muka kadamar da wannan faɗakarwa kuma za mu ci gaba da haɗa kai da sauran jami'an tsaro muna fatan za a ci gaba da ba da haɗin kai. Wannan ma dai kuna zuwa ne ya nutsu mataimakin shugaban ƙasa a Atiku Abubakar ya ziyarci waɗanda ma suka samu raunuka da yanzu ke kwance a asibiti inda Atiku ya ba da gudunmawar naira miliyan 10 ga gidauniyar tallafa wa marasa galihu na asibitin tarayya da ke Yola wato FMC Yola domin jinyar waɗanda suka samu raunuka.
I want to commend the hospital management and also the outside management of the fund, because earlier on I had donated 10 million in that fund, and I am quite satisfied with the way that the fund is being managed. And today when I also visited the patients, I have also donated another 10 million.
So how much do you think the bank is taking now? Atiku Abubakar. Kuma kawai yanzu ma ana ci gaba da jinyar waɗanda suka samu raunukan.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.